Gwamnatin jihar Borno ta ce gwamnatin tarayya ta shuɗe na shugaba Goodluck Ebele Jonathan ba ta yi musu adalci ba kan irin halin da suka shiga na hare-haren ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram fiye da shekaru huɗu kenan suke ta fama da irin waɗannan matsala. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar Mustapha ne ya yi wannan ƙorafi lokacin da yake karɓan kayan tallafi daga wajen hukumar hana fasa ƙori na kwastam ɗin Najeriya.
We'll be here engaging the evidence. The only thing the federal government gave us then was 200 million naira. Then Jonathan and his entire cabinet were playing politics with the issue of the insurgency at the Boko Haram in Borno.
Yace cikin shekaru da muke fama da waɗannan rigingimu, gwamnatin tarayya ta ba mu naira miliyan 200 ne kawai, yayin da gwamnatin Jonathan din da muƙarrabansa na ta buga siyasa da wannan matsala namu na Borno.
We left 22 local government then to the evidence completely. While Adamawa lost 5-6 government and Adamawa said we are given 4 billion naira.
Ya ce a lokacin ƙananan hukumomi 22 dukkaninsu na hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne, kuma makwabtanmu na jihar Adamawa da wannan matsala ya shafi ƙananan hukumomi 5-6, gwamnatin tarayyan ta ba su har naira biliyan 4.
The people of Borno have suffered. We have never had any support, financial support. I must say here, most of the local government or our communities that are right now in Maiduguri.
Yace mu mutanen Borno mun sha wahala, bamu taba samun wani tallafi na azo a gani ba, kuma kusan dukkanin ƙananan hukumomi da suke nan jihar Borno suna cikin garin Maiduguri ne. A yanzu haka muna da sansanin ƴan gudun hijira har guda 22 a cikin garin Maiduguri.
All secondary schools in Borno City were closed some 6 months ago and as now they remain closed because that is where we are taking care of the IDPs.
Yace duk makarantu ma yanzu haka a rufe suke, kusan watanni 6 kenan muna amfani da su ne wajen kulawa da waɗannan ƴan gudun hijira.
Thank you very much. It's better late than never. But now the government has spent close to about 11 billion naira.
Mataimakin gwamnan ya kuma yi wa hukumar kwastam ɗin godiya, wanda ya ce gwara a samu irin wannan tallafi cikin ƙurarren lokaci da a ce san ba za a samu ba. Na gwamnatin jihar Borno ta kashe aƙalla kusan naira biliyan 11 wajen ci da sha da kuma kulawa da waɗannan ƴan gudun hijira. Shi ma dai muƙaddashin controller general na kwastam ɗin Najeriya na ƙasa Alhaji Tahir Musa, wanda ya wakilci controller general ɗin Alhaji Abdullahi Dukwa Inde, ya bayyana mini cewa wannan tallafi da suka kawo sun tara abin da suka tara ne daga aljihunsu don tallafawa al'umman jihar Borno.
Wato gudunmawa ne wadda controller general ya ga wa duk ma'aikatan customs su kawo shi daga binan nasu, ba wai wani gudunmawa da muka dauko daga cikin binan na asusun gwamnati bane, kuma ba irin kayayyaki da muke kamawa bane. Wannan gudunmawa ne daga zuciyan ma'aikatan custom da kuma mata mu da ƴaƴan mu.
Nake da kamar da mai menene ko kawo ne?
To mun kawo shinkafa, mun kawo madara, mun kawo indomie, mun kawo kayan sawa, mun kawo har da tukunyan dafawa, mun kawo slippers, tabarmu da abubuwa iri-iri dai, muna da abubuwa wajen 71 daban-daban abubuwa.
Sun kaɗe kamar wannan tallafi da kuka kawo, kamar an ji ya ɗaɗɗauki tsawon lokaci, kamar me ya kawo haka wannan tsaiko har kusan za a ce shekara 4 ko 5 haka?
Eh to kamar yadda na faɗa a jawabi da na bayar, kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin shinkafa buhu 100,000, wato wajen tirala 200 da wani abu muka bayar. Amma yanzu wannan abu da muka bayar, kamar yadda na gaya maka, wannan ne binan da muka bayar daga cikin asusun kanmu, daga gidajenmu.
Na fahimci ko wannan ba shi ne karo na farko ba kenan?
Ba shi ne karo na farko ba, na gaya maka mun bayar kwanan baya shekarun da ya wuce.
Magadashin controller general na custom din Najeriya Alhaji Tahir Musa kenan ke bayani bayan mika wani tallafi da hukumar nasu ta yi don tallafa wa ƴan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita, da yanzu hakan ke samun mafaka a birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.